To a shirinmu na mata yau dandalin VOA bakwancin wa muka samu
sunana Umrawa Aliyu. Naje Ascon Staff School Lagos, a Lagos ne makaranta ne primary ne secondary dina. Nayi attending Ascon Staff School na gama kuma nayi Queen's College Yaba Lagos. Nayi attending ABU Zaria.
Shin wani course kika karanta a jami'a? Abinda ranki yake so ne ko ku akasin haka? Idan abin da ranki yake so ne yaya karatun ya kasance? Idan kuma ba abin da ranki yake so bane wani irin kalubale aka fuskanta kafin a saba da course din da aka karanta?
Ina ce na je ABU Zaria, na yi studying business admin a ABU. Amma gaskiya a lokacin raina accounting ya so nayi. Amma lokacin ba accounting was not accredited at ABU, shi yasa na je wa business admin tunda shi ya fi kusanci da accounting. Shi yasa ne accountant din nayi business admin. Sorry, to business admin kaman dai accountant din yake amma bai kai accountant ba. Amma gaskiya naji dadin course din kuma naji dadin yin shi tunda har masters nayi a business admin.
Gwagwarmaya aka fuskanta a yayin karatu, shin an samu matsala ta malamai ko kuwa a'a? A gaya mana irin matsalolin da aka fuskanta lokacin da ake jami'a.
Yawa, rayuwar yau da gobe sai a hankali, kuma ba za a rasa dan matsaloli ba da ake fuskanta a rayuwar nan. Baya ma in kana makaranta akwai matsalar accommodation, matsalar karatu, wani sa'ilin ma ka rasa handout. Yau da gobe kuma akwai matsalar irin registration, wani sa'ilin ka nemi accommodation ma ka rasa a cikin makaranta. Dole ka ma nemi inda zaka zauna kuma da sauransu dai haka. Amma alhamdulillah an kammala karatun lafiya kuma muna amfana da karatun tun daga shi dan business din nan muna dan taba tun da abin da muka karanta kenan.
Bayan kammala jami'a, ina labarin yi wa ƙasa hidima a wace jiha akai? Yazo da sauki ko ku aka san haka?
A sanda na gama jami'a an yi posting ina Yobe a 2012, bautar ƙasa youth service kenan. Kuma a lokacin Yobe ana dan samu matsalar Boko Haram din nan, so ba mu yi service a can ba, sai muka redeploying muka dawo. Na samu dai ayi redeploying ina an dawo da ni Abuja. Amma alhamdulillah mun gama lafiya. Shi kadai ne matsalar da na samu lokacin bautar ƙasa, location. Amma a lokacin ba komai, alhamdulillah mun yi mun gama lafiya lau.
Bayan kammalawa ina batun aiki?
Yanzu ina aiki, I'm a civil servant, I work with, ina aiki da National Identity Management Commission alhamdulillah. Kuma ina da businesses ina tunda abinda na karanta kenan, dan kananan business. Haka ina Kano, a Kano nake zama da iyayena.
To madalla malama Umra'u Aliyu, da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.